أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد. يوم مسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da ma'anan girman kai da kuma tinkaho, inda muka yi bayanin duk wani abin da yake da alaka, duk wani al'amari wanda yake da alaka da ma'anan girman kai, da kuma sashen sifofi wanda da alamomi wanda za a yi fahimta cewa wannan alama ne ko kuma sifa ne na girman kai. Insha Allah, cikin wannan darasi za mu yi bayani dangane da sashen alamomin mai girman kai da kuma girman kai, hakanan kuma da kashe-kashe na girman kai nau'o'insu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Bayani ya kawo mu inda muke bayani dangane da sifofin da in ka gansu to sun samo asali ne, sun samo tushe ne daga girman kai. Tana yawan lokaci mutum ya ɗauka cewa mafhumin da ake basu bai da ma'anan girman kai, saboda haka ba girman kai bane. Kamar yadda muka yi bayani, mafahim ne wanda dukkanin su suna miƙuwa ne zuwa ga asali guda wanda yake shine girman kai. Mun yi bayanin abinda muka kira mafhumin hala fawqiyya, hakanan kuma da zatiyya, da azamatu shakhs, da kuma nazara na ananiyya. Bahasi ya kawo mu inda za mu yi bayani dangane da mafhumin ananiya da kuma sultawiyya da kuma tafahur. Wa'annan duka mafahim ne waɗanda sun samo asali ne, sun samo tushe ne daga girman kai. Duk mutum da yake da girman kai to za ka same shi yana da irin waɗannan halayya, yana da waɗannan sifofi, yana da waɗannan alamomi wanda za ka fahimci lallai mutumin mutakabbiri ne, mai girman kai ne. Yana cewa wa shakhsul ladhi yas'a fil masail al ijtima'iyya wa khasatan inda buruz al mushkilat wal azamat an yu'ammina manafi'ahu al shakhsiyya wa la yahtam bi masalih al akharin wa manafi'ihim fa hiya al ananiyya. Yake cewa mutumin da zai kasance yana sa'ayi, yana aiki a cikin al'amuran da suka shahi al'umma, a cikin al'amuran da suka shahi mujtama, musamman lokutan da matsaloli za su bijiro a cikin al'umma wanda ana neman menene mafita, ya za a magance wannan matsaloli din, sai zamanto shi yayi kokarin ya istiglalin irin waɗannan yanayi din, yayi kokarin ya istifada da su, ya istiglalin su, sai zamanto yaji ya kiyaye manafi din shi shakhsiya, taji ya kiyaye manafi wanda suka shahe shi kadai. So diwa kuma cikin rayuwarmu na yau da kullum muna iya ganin wannan. Wannan shine ainihin ananiya. Watan mutum baya ganin kowa sai shi. Watan nidinci. Mutum yana ganin cewa shi kawai. Maslahan kowa ma ya lalace, maslahan kowa ma ya shiga cikin hadari. Amma shi maslahan shi ya zamanto ya gyaru. Kuma zai iya shiga cikin irin wannan yanayi din in suka zo, maimakon yayi amfani da su wurin ganin cewa ya walwale ma al'umma matsalolin da suke fama da shi, a'a shi sai ya kokari ga cewa magance matsalan shi kadai. Wannan ananiya ne. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya addabe al'ummu da daman gaske, sawan sun kasance al'ummu ne musulmi ko kuma wanda ba musulmi ba, suna fama da wannan. Wannan sifa mummunan sifa ne, kuma ya saba ma hankali, ya saba ma shari'a, ya saba ma doka, ya saba ma mutunci. Ta yanda mutun zai istiglali, ma'ana yayi mummunan amfani da irin waɗannan yanayi wanda za su zo, irin waɗannan lokuta wanda za su bijiro na matsaloli na siyasa ko kuma matsalolin al'umma na zamantakewansu, ya zamanto maimakon ya walwale ma al'umma matsalolinsu, sai zamanto shi kawai yana hangane yanda zai kokari ya ga cewa ya haye kuma ya gyara maslahan shi. Wannan shine ainihin ananiya, mummunan sifa ne, kuma sifa ne daga cikin sifofin mutane masu girman kai, domin suna ganin cewa sun fi kowa, shi yasa suke irin wannan tasarrufin. Suna ganin kowa bai dace bai zamanto an warware masa matsalansa sai su. Ba wani wanda ya dace zamanto maslahan shi ya shiga cikin aminci in ba su ba. Wannan shine ananiya. Wa shakhsu allazi yas'a ila tahkimi sultatihi ala al-akharin wa ja'ala al-akharin taw'a iradatihi fahuwa mubtala bihalati sultawiyya. Mutumin da kuma yake kokari a koda yaushe yayi sa'ayi, yayi aiki ganin cewa ya tabbatar da sultan shi da kuma shugabancin shi akan mutane, ya zamanto ya sanya mutane a koda yaushe suna karkashin umarninsa, suna karkashin iradan shi, to wannan shine yake da sifa wanda ake kira mafhumin abinnan sultawiyya. To yana buƙatar ya kasance yana da tasalluti a koda yaushe, mutane suna yana danna mutane a ƙarƙashin shi, ba su da ra'ayin kansu sai ra'ayin shi. Wannan shine mafhumin sultawiyya, kuma sifa ne daga cikin sifofi na mutane masu girman kai, wanda duk lokacin da kaga irin wannan sifa din, to tabbas mutum yana da girman kai tare da shi, sawa'an ya sani ko bai sani ba, saboda dan yana ganin cewa ya fi kowa, yana dauke da wannan hala nafsaniya a cikin zuciyar shi, wanda yake ihsasi, yake shuure kan cewa shi ya fi kowa, saboda haka za ka gan shi yana kokarin sallatuwa akan mutane inda ya samu kanshi, kuma ya ga cewa ya fallanta musu ra'ayinsa da kuma iradansa. Wannan shine mafhumin sultawiyya. واخيرا فان الشخص الذي يسعى لاظهار ما لديه من مقام او ثروه امام الاخرين ويعتز بها فهي التفاخر. صفه تكرشي ود زمو امبتا انن ورن ايتتشي صفه تا تفاخر مفهوم التفاخر وتمتي كسانتي ينا د الفخري ينا نونا فيفيكو اكن وني دون متين دا يكسانتي ينا ايكي yana sa'ayi domin ganin cewa ya yi izhari, ya bayyanar da abin da yake dauke da shi na wani makami ko kuma na arziki ko abin da ya kama da haka na akan sauran mutane, ya ga cewa shi yanzu yana da izza, ya buwaya, ba wanda ya cin masa, to wannan yana dauke da sifa da mafhumi na tafakhur, wanda yake kenan ya dauko asali ne daga me, daga girman kai. Girman kai shine yake sa mutum ya kasance yana son ya nuna alfahari, ya nuna yahi wasu ta hanyar makami ne ko ta hanyar dukiya ko abin da ya kama da haka. Saboda kenan wa ala hazal asas fa inna hazi sifat wal halat tashtariku jami'an fi asli takabbur ragma annaha tazhar wa tatajalla bi ashkal mukhtalifa. Duk wannan sifofin da muka ambata sifofi ne, mafahim ne, waɗanda sun samo asali ne daga girman kai. Duk lokacin da kaga mutum yana tare da waɗannan sifofin, yana tare da waɗannan mafahim din, sawa'an ya sani ko bai sani ba, to lalle wannan mutum mai girman kai ne, mutakabbiri ne, yana dauke da sifa ta takabbur. Kenan me ya dace a nan wurin? Abin da ya dace shine ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya yaƙi wannan mummunan sifa, ya yaƙi waɗannan miyagun mafahim, sifofi wanda suke sun samo asali ne daga girman kai, ya ga cewa ya yaƙe su, ya tarbiyantar da zuciyarsa, ya cire waɗannan sifofi a cikin zuciyarsa, domin ya zamanto ɗabi'unsa sun gyaru, domin ya kasance ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala domin rayuwarsa ya kyau. Rashin yin haka kuma shine zai kawo masa matsala cikin duniyarsa da lahirarsa. Saboda mutum da yake da girman kai baya da raha a cikin duniyarsa barantana lahirarsa. Saboda mutane za su tsane shi kasanto yana da girman kai. Mutane ba su son rabuwan shi kasanto yana da girman kai. Banda natijoji da kuma asara wanda suke masu muni wanda za su biyo masa baya wanda Allah subhanahu wataala da manzansa suka yi alkawali ga masu girman kai. Allah ta'ala ya kiyaye mu. Sai kuma bayani dangane da aqsam wato kashe-kashe na girman kai. Mun ce girman kai kashi-kashi ne. Malaman akhlaq sun raba abin nan girman kai zuwa ga kashi uku akal. Wanda za mu samu kashi na harko suna cewa at-takabbur amama Allah. Girman kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu at-takabbur muqabilul anbiya. Girman kai a muqabilin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku at-takabbur ala khalqillah. Girman kai akan halittan Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan su ne aqsam guda uku wanda malaman akhlaq suka bayyana wanda suke ke nuna ma'anan girman kai. Kuma duk waɗannan sun watan kashe-kashe ne na girman kai. Watan shi girman kai din ya kasu kashi uku kamar yadda muka bayyana. Girman kai gaban Allah subhanahu wataala, girman kai gaban annabawan Allah subhanahu wataala, girman kai gaban halittun Allah subhanahu wataala. Wannan kowanne daga cikin su insha Allah za mu zo mu yi bayanin menene ma'anan girman kai ga gaban Allah subhanahu wataala, menene ma'anan girman kai gaban annabawan Allah subhanahu wataala, menene ma'anan girman kai gaban halittun Allah subhanahu wataala. Na harko dangane da abin da ya shahi girman kai gaban Allah subhanahu wataala yana cewa wal murad min at-takabbur muqabil Allah ta'ala wallazi yu'add min aswa'i anwa'i at-takabbur wa nasha'a min ghayati al-jahl. Yana cewa abinda ake nuhi da girman kai gaban Allah subhanahu wataala wanda yake na daga cikin mafi munin da kuma mafi mumunan nau'i da kuma kashe-kashe na girman kai da kuma sifofi wanda suka kasance miyagu wanda asalinsa yana samo asali ne, yana samo tushe ne, mabubugansa yana hitowa ne daga ainihin watan gaya na jahilci. Huwa anna al-insan ad-da'if yad'i al-uluhiyya. Misali kasance shi mutum wanda ya kasance Allah subhanahu wataala yace wa khuliqa al-insanu da'ifa. Mun halicce mutum ya kasance mai rauni, wato mun halicce shi da rauni, baya da istiklali da kanshi, ko da yaushe mabukaci ne zuwa ga ubangijinsa. Amma sai zaman to wannan mutum wanda ya kasance mai rauni sai ya zo ya iddi'ain uluhiyya, ya zo ya ce shi Allah, Allah shi ya dace a bauta masa. Wannan girman kai ne gaban Allah subhanahu wataala. To wani lokaci har ma yana ganin cewa in ma akwai Allah subhanahu wataala wanda ba shi ba to shine sama gare shi. Kamar yadda Fir'auna ya iddia yake cewa ana rabbukumul a'la. Yake cewa shine ubangijin su wanda ya kasance mafi daukaka. To in ma akwai wani ubangiji kamar yadda Annabi Musa da Harun ala nabiyina wa alihi wa alayhi assalam yake cewa to ni ne sama gare shi, in ji Fir'auna. Haka ne yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, cewa shi bai san da wani abin bauta ba ga banu Isra'ila banda shi. Saboda haka wannan shine gayan takabburanci da gayan tinkaho, matuƙa na girman kai, matuƙa na tinkaho. Wannan mutum yake ganin cewa shi shine ubangiji shine yahi dace abota masa sannan koda ma akwai wani ubangiji shine mafi girma ya zamanto ya kira mutane zuwa ga bauta masa wannan shine ma'anin girman kai at-takabbur amam Allah girman kai gaban Allah subhanahu wataala kuma yana daga cikin mafi munin nau'o'i na girman kai saboda haka zamu iya ganin wannan kamar yadda tarihi ya nuna irin fir'auna abinda fir'auna ya rika yi na kashe yara da kashe mazaje domin ganin cewa ya sallatu akan su domin ganin cewa ya tabbatar da wannan iddai nasa na cewa shine ubangiji mafi girma wannan shine ma'anan takabburi gaban Allah subhanahu wataala kuma shine mafi munin sifa wanda kuma zai kai mutum ga mahallaka kamar yadda muka gani a cikin tarihi duk waɗanda suka yi iddai irin wannan iddai Allah subhanahu wataala ya halakar da su kuma sun kasance darasi ga wanda suke bayan su da fatan Allah subhanahu wataala zai kare mu daga wannan mummunan sifa ya kuma mana jagora cikin al'amarin tarbiyantar da zukatan mu da kuma kyautar dabi'un mu ya kuma amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin